الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 20 ga watan Zulhijja shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 14 ga watan goma shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna na Waqi'ul Islam. Kafin darasi ne uba da fiyen tambayoyi suka iya gabata. Wai bambanci tsakanin mushriki da kafiri, suna haduwa suna rabuwa. Shi lafazin kafir an ciro shi ne daga al-kufr, shi kuma asalin kalma ta al-kufr an ciro ta ne daga al-kafar. Idan aka ce al-kafar shi ne as-satr wa taqdiya, a rufe abu a lullubin shi kar wani ya gan shi, shi ne asalin kalmar. Don haka in ka koma a Larabci, dare suke kiran shi kafir. Me yasa? Saboda ya lullube hasken rana. Haka girgije a Larabci ana kiran shi kafir ba dan komai ba, domin yana lullube wato hasken wannan hasken yi. Haka idan ka ɗauki manomi a Larabci suna kiran shi kafir ba don komai ba, domin yana rami a cikin ƙasa ya sanya ƙwaya ya bunde, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa kama saligaisin a ajabar kuffara na bato. Al-kuffara anan bi ma'ana azurra, su ne manoma. Shi kansa kafiri ba a ce masa kafiri, domin ya ga gaskiya ya rufe, ya yi musan kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzancin manzanninsa. Don haka kenan in aka ce kafir duk mutumin da ya yi musan samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko kuma cancantar kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ibada, ko musan manzancin wani manzo daga cikin manzanninsa, wannan ya tabbata kafiri. Shi kuma mushrik, idan aka ce mushrik shi ne wanda yake hada bautar Allah da wani, in ma ya kasance yana bauta ma wani Allah, ko kuma ya zamanto yana bauta ma Allah sannan kuma yana bauta ma wani gunki na daban. Shi domin asalin kalima ta al-mushrik an jiro ta ne daga ashirk. In aka ce ashirk shi ne at-taswiya baina shay'ai, daidaita tsakanin abubuwa biyu, domin duk mutumin da ya ɗauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, to ya faɗa ya tabbatar da cewa wannan wanda ya sarrafa masa ibada shi da Allah ɗaya suke. An gane ku? Kenan a nan dukkan mushriki kafiri ne. Amma ba dukkan kafiri ba ne mushriki, domin akwai kafirin da kwata-kwata shi baya ibada, baya bauta ma Allah, baya bauta ma wani Allah. kawai shi iya aqidar shi shi bai yadda ba da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi kuma mushriki akwai wanda yake bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala can daban da sunan cewa wai su zame masa tsani tsakanin su da Ubangiji, kamar yadda sa Abu Lahab irin sa Abu Jahl, kaga mushrikai ne kuma kafirai ne. Ta iyaya suka zamanto kafirai domin ba su yarda ba da cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa, sun yi musan haka. Yaya suka zamanto mushrikai domin suna bauta ma wani Allah? Kenan ana abinda za mu gane, dukkan mushriki kafiri ne, amma ba dukka ba kowane mushriki bane ba kuma ba dukkan mushriki kafiri ne, ba dukkan kafiri bane mushriki. Na'am.
Eh, mutane ne suka mutu suka bar mace daya. To amma wanda ya tafasa da taku ko sai kana kuma da kai.
To kamar kaka mutane suka mutu suka bar mace daya.
Kamar kana da yakuma ka.
Abinda nake so ka bayyana a cikin tambayar, mutum ne ya mutu sai ya bar diyar shi. An gane ko kuma mace ce ce ta mutu sai ta bar diyarta sannan kuma ta bar wasu da ba?
Su duka bayan mutuwar kuma uwar ne ta mutu sauran diyarta.
To tambayar ta ka in haka ce bayan da za a yi mu gane, ya za a ce mutane sun mutu sun bar diya? Ha? Kenan dole sai ka bambanta uba ne ya mutu ya bar diyar shi ko uwa ce ta mutu ta bar diyarta sannan ta bar wasu wanda yake da ba?
Uban ya fara mutuwa.
Ba ya fara mutuwa ba, abinda zan ka yi tambaya a farko, uba ne ya mutu sai ya bar diyar shi sai ya bar da wani da wani, menene gado? Sannan kuma ka zo tambayar uwa ce ta mutu ta bar diyarta sannan ta bar wani da wani, shi ne fuskar tambayar.
To uban da ya mutu ya bar matashi?
Na'am.
An kwan biyu, ita kuma ita ma matashi Allah ya mutu.
To kahin a zo maganar mutuwar matar, sai an yi maganar shi uban da ya mutu da ya bar matar shi da ɗan shi, sannan kuma suwa ne ya bari magadan shi?
Ana shi ne kaɗai ya bari, uwa ya ce sun mutu.
Mutum ne ya mutu kenan, ba uwa ba uba, sai ƙanan shi, sai kuma ɗiyar shi, sai matar shi. Kenan a nan ita matar shi tana buƙatar a bata kashi ɗaya daga cikin takwas domin mamacin ya bar ɗiya. Ita kuma ɗiya a nan tana buƙatar a bata rabin dukiya domin ita kaɗai ce. Shi kuma wannan ƙanan shi Asif ne. Kenan a nan wannan dukiya za a kasa ta kashi 24. Idan aka kasa ta kashi 24, ita mata da take neman a bata ɗaya daga cikin takwas sai a ɗau uku a bata. Ita ɗiyar shi ta gutso da take neman rabin dukiya sai a ɗau biyu a bata, wannan 12 a bata. In an haɗa nawa kenan 15, sauran kashi 9, wannan kashi 9 ƙanin shi shi zai zo ya ɗau wannan dukiya domin shi ne Asif. Kuma ka ce matar ta mutu kuma?
A ɗan kwan biyu kuma uwar ta mahallin sai ta mutu.
To ita uwar da ta mutu dawa-dawa ta bari?
Ta bar uwar ta.
Ta bar uwar ta. Kenan uwa kawai da ɗiyarta ta bari? Bata da ƴan uwa wa yayyu da ƙannu? Ita matar?
Eh, tana da yawa.
To mace ce ce ta mutu, ba uba ba miji, sai uwarta sai ɗiyarta sannan kuma sai ƴan uwanta shaƙiƙai maza da mata. A nan mahaifiyarta tana buƙatar a bata ɗaya daga cikin 6, an gane ko? Ɗiyarta ta zazo ita kuma tana buƙatar a bata rabin dukiya domin ita kaɗai ce. A nan kenan sai a kasa dukiya kashi 6. Idan aka sa kashi 6, mahaifiyarta sai a ɗau ɗaya a bata, ita kuma ɗiyar ta sai a bata kashi 3 kenan. kashi biyu da ya rage ɗan uwan su mamaciyar su za su zo su yi lizzakar yi musu lahazi bin saye. Na'am. Sai mi? Wai mutum ne wai mahaifinsa ya yi mishi wasiya ya ce masa ko bayan raina in ka aikata kaza ban yafe maka ba. Sannan bayan mutuwar mahaifin ya aikata wannan abu ya gane kuskuren shi shine na saba wasiyar mahaifinsa sannan kuma ya dawo ya tuba zuwa ga Allah. A nan abinda muke so mu gane shi abinda mahaifin naka ya ce maka ko bayan ranshi in ka aikata bai yafe maka ba, sai a tsaya a kalli wannan abu. In ya kasance al'amari ne wanda Allah da manzonsa suka shar'anta maka suka ce ka yi, to ba maganar bin wasiyar mahaifi. Allah ne da manzonsa suka umarce ka game da yin wannan abu, sawa'an yana raye ko yana mace, daina wannan abu bai dace ba. In kuma abu ne wanda yake bai ci karo ba da fadar Allah da ta manzansa, in mahaifi ya maka wasiya ko yana raye ya ce wani karka yi kaza, to sawa'an yana raye ko yana mace, wajibi ne a kanka kai masa biyayya wannan abin da ya ce karka yi, to karka yi. In ka aikata to anan sai ka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka tuba ka nemi cewa Allah ya yafe maka. In mahaifin yana raye sai ka je ka nemi cewa ya yafe maka a kuskuren da ka yi akan abin da ya ce maka kar ka yi kayi, kenan ka nemi cewa ya yafe maka, kuma sannan ka roki gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka in bayan ranshi ne ka aikata wannan abu, to wannan iya abin da yake kanka ka tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ka saba ma mahaifa. Saba ma mahaifa akan duk abin da bai ci karo da Alkur'ani da Sunna, saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, domin bin mahaifa wajibi ne kamar yadda Allah ya wajabta mana haka da nassi na Alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa wanda sun wuce kididdiga balantana lissafi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun shiga al'amari na tara daga cikin abubuwa waɗanda suke warware kalima ta la ilaha illallah, wanda al'amari na tara kamar yadda madan Allah ya ji kansa yake faɗa yake cewa mani itaqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi ala khadira al-khuruju an shari'ati Musa alayhi salam wa huwa kafir. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Malam Allah ya ji kansa ke cewa mani itaqada duk wanda yi kudirin annaba abun nasi cewa sharan jama'a, ma'ana za a samu wasu daga cikin jama'a, an gane ku, wanda ma'ana ya kasaita ya kai wata martaba ta walitaka, ya sa'ul khuruju an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda yin tawayi game da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya halatta gare shi, ma'ana ya fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ringa cin karansa ba babbaka, babu halak, babu haram, kuma babu wani doka a kansa na cewa ya yi kaza ko ya daina kaza. Kamar yadda suke kafa hujja sai ya ce kama wasi al khadira, kamar yadda ya yalwaci wato Khadir alaihi salam, in ma ka ce Khadir ko kuma ka ce al khidir, dangane da sunansa kana da fuska biyu, kha'un kin kai masa fatha, badun kin kai masa kasra, kace al-khadiru, ko kuma kha'un kin kai masa kasra, badun kin sai kai masa sukun, kace al-khidru al-khadiru, ko kuma kace al-khidru. Shine yace kama wasi al-khadira al-khuruju an shari'ati Musa alayhi salam, wai kamar yanda wato fita da tawaye game da shari'ar annabi Musa yayin wace Khadir alayhi salam, malam yace fa huwa kafir, duk wanda yayi irin wannan kudiri malam yace ya kafirta. Menene dalili? Shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtagi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya nemi wani addini ghayra al-islam dina, wa man yabtagi ghayra al-islam dina, duk wanda ya nemi wani addini ya rike shi a matsayin cewa addini ne wanda zai kusaci ubangijin shi da shi, ghayra al-islam, in dai ba addinin musulunci bane, ubangiji ta'ala yace falan yuqbala minhu, a gobe kiyama ba za a karba masa wannan addini. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kuma illahira ta yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. A farko abinda muke so mu sani, kamar yanda mun yi bayani a baya, cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzanni da annabawansa ba dan komai ba, dan jaddada ma bayi alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, shi ne na kaɗaita shi a cikin ibada. Waɗannan manzanni Ubangiji ta'ala sai ya turo su da littattafai, wanda in manzannin sun koma zuwa ga Allah za su gadar ma al'umma waɗannan littattafai, kamar yanda har aka zo kan cikamakin manzanni, shi ne fiyayyen halitta manzan rahama annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi ajma'in. Allah ya turo shi da wannan alqur'ani, wanda wannan alqur'ani kuwa Ubangiji ta'ala ya dauki nauyin bashi kariya sai ya dangana da alkiyama. To abinda muke so mu sani, manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bambanta da manzancin dukkan manzannin da suka gabace shi, domin duk wani manzo da Allah ya turo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah yana turo shi ne zuwa jama'arsa kawai, yanda in ka dauka cikin suratul a'raf Ubangiji ta'ala na fada, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun wa ila thamud akhahum saliha قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم الايه والى مدين اخاكم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره haka in ka dauka wa ibrahima idza qala li qaumihi ibudu allah wattaqu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wa idza qala musa li qaumihi ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. To dan haka abin an gane ku, abinda muke so mu sani, duk wani manzo da ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzancin shi manzanci ne takaitacce, iya jama'arsa ne kadai Allah yake turo shi zuwa gare su, kamar yanda annabi Musa alaihi salam Allah ya turo shi zuwa ga banu Isra'ila, wa idza qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Haka in ka dauka annabi Isa alayhi salam, Ubangiji ta'ala yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum. Haka kuma a cikin Ali Imran Ubangiji ta'ala yake cewa wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. To duk wani manzo da Allah ya turo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzancin sa manzanci ne takaitacce, domin ya takaita zuwa jama'arsa. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya tashi turo shi, sai Allah ya turo shi manzo ne na dukkan duniya sawa'an balarabe kake ko ba balarabe kake ba sawa'an duk a inda kake raye a duran ƙasa tun ran da Allah ya turo shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo wanda yake gama duniya kuma wannan manzanci nashi ya zarce har izuwa kiyama duk wanda zai zo har izuwa kiyama to yana karkashin wato manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani manzo face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ubangiji ta'ala yace ba mu turo ka ba illa kaffatan linnasi face sai ga dukkan jama'a bashiran kana mai bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata ka yayi maka biyayya ya karbi sakon da ka zo da shi wa nadhira kuma kana mai galgadi da game da gidan wuta kana galgadi da gidan wuta ga dukkan wanda wato ya bujire maka ya karyata ka mai karbi sakon da ka zo da shi kaga a wannan aya ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci ne ga magari ko kuma mu ce ga duniya tunda ya ce illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira haka kuma a cikin suratul araf ubangiji ta'ala yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard al aya ubangiji ta'ala yace ce da su ya ku jama'a inni rasulullahi ilaykum jami'an lalle ni matsayina manzo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo ni zuwa gare ku gaba daya an gane ku kenan anan da yace jami'an gaba daya ba bambanci tsakanin wanda yake balarabe da wanda yake ba balarabe ba babu bambanci tsakanin wanda yake raye a zamanin da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda zai zo bayan sa har izuwa kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon sa to dan haka ubangiji ta'ala yake faɗa ga yahudu na cewa dole su bada hadin kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su goya masa baya su darjanta shi su kimanta shi kuma su mara masa baya akan isar da wannan sako kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummiyyan allazi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhaahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun kaga anan yahudawa ne da ƴan mushaw ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kiran su cewa su darjanta manzon shi sallallahu alaihi wasallama kuma su bashi hadin kai su bashi goyen baya akan isar da sakon in har sun yi haka to su ne masu rabuwa gobe kiyama da gidan aljanna dan haka a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar hadisin na cikin sahihu muslim manzo Allah yake cewa na rantsa da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al'umma manzo Allah yace ba yahudi ko ba nasari ya mutu a ranar da ya mutu da yayi imani da abinda aka turo ni da shi na alqur'ani manzo Allah yace face sai ya kasance daga cikin ƴan wuta a ranar kiyama dan haka ubangiji ta'ala yace wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-nar maw'idu duk wanda ya kafirce masa daga cikin jama'u to wuta ita ce ma alƙawaltarsa dan haka anan abinda muke so mu ƙara sanin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan wani matsayi ne ya kai manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya fifita shi akan sauran dukkan manzanni dan haka a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an bani abubuwa guda biyar wanda ba a ba wani annabi daga cikin annaba wanda suka gabace ni daga cikin wannan abubuwa biyar manzo Allah sai yake cewa وكان نبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه manzo Allah yace duk wani annabi ya kasance ana turo shi zuwa jama'ar sa kawai yace amma ni ko an turo ni zuwa ga dukkan jama'a gaba daya kuma bugo da kali kada mu fahimci cewa manzancin nashi ya takaita ga ƴaƴan adam hatta da aljannu ba su da wani manzofa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya saukar da sura ta musamman wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattauna da aljannu kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul ahqaf an gane ko haka in ka dauki suratul jin Ubangiji Ta'ala yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin har izuwa karshen wato ayar karshen kissa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da su waɗannan aljannu suka musulunta kuma kai tsaye suka koma cikin jama'ar su suka zamanto masu da'awa to dan haka su masu fadar cewa wato yakan iya yiwuwa a samu mutum in ya kai wata gaya ma'ana ya kai wani geji wanda yake na sanin Allah walitakar shi tayi walitaka ya kasaita to yana iya fita daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi tawaye ya zamanto mai cin gishin kansa kenan babu halak babu haram ba maganar sallah ta lokaci biyar ba maganar sallar juma'a ba maganar azumi ba duk wani abu da ka sani da Allah yace ayi ko manzon sa to wannan ya sauka daga kai shi kuma shi ba shi da haram menene dalilin su suna fakewa wai da kissar annabi Musa alaihi salam da Khadir alaihi salam kamar yanda anan malam yake cewa kama wasi al khadira al khuruj an shari'ati Musa alaihi salam kamar yanda suke kafa hujja cewa ai ga Khadir nan ya fita yayi tawaye game da shari'ata annabi Musa alaihi salam to shine anan malam yace duk wanda yake da irin wannan kuduri ya kafirta kissar da suke kafa hujja da ita shine kissar da Allah ya kissanta mana a cikin suratul kahf na lokacin da kamar yanda yake cikin sahihai hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wata rana annabi Musa alaihi salam ya tsaya a cikin jama'ar sa banu Isra'il annabi Musa yana mai khutuba yana mai musuwa sai aka samu wani mai tambaya sai masa tambaya sai yake cewa hal hunaka man huwa a'lamu minka ala wajhil ardi ya Musa yace ya kai annabi Musa shin wai a duran kasa akwai wani wanda yafi ka ilimi annabi Musa sai yace la an gane ku a duran kasa ba wanda yafi ni ilimi Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ma annabi Musa rarauka dan ya nuna masa kuskurensa domin su annabawan Allah in sun yi kuskure to ba a tabbatar da su akan kuskurensu sai an nuna musu kuskurensu domin su gyara Ubangiji Ta'ala ya masa rarauka sai Allah ya ce masa wato innani abdan min ibadi fi ardi kaza wa kaza Ubangiji Ta'ala ya ce masa ina da bawa daga cikin bayina ina da wani bawa daga cikin bayina wato yana kasa kaza da kaza ma'ana shine can majma'ul bahrain kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin suratul kahf jin haka ke da wuya annabi Musa sai ya roki Ubangijinsa yace ya Ubangiji na yaya za a yi Ubangiji Ta'ala ya ce masa ina da wani bawa daga cikin bayina yana wuri kaza Ubangiji Ta'ala ya ce wannan bawa nawa yafi ka idili jin haka ke da wuya annabi Musa alaihi salam sai ya roki Ubangijin sai ya ce ya Ubangiji na yaya za a yi na hadu da shi domin na fa'idanci wani abu daga cikin ilimin sa Ubangiji Ta'ala sai ya ce ma annabi Musa ya dauki fi ya saka shi a cikin angara ma'ana shine dan zakumi wanda ake sanya kifi a ciki Ubangiji Ta'ala ya ce masa inda kaga kare shi wannan kifi to anan zaka samu wannan bawa namu a lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya ja almajirinsa suka kama tafiya kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma albahraini aw amdhi hukuba. Annabi Musa ya kama tafiya har aka kai wani wuri inda suka yada zango. Bayan sun yada zango, annabi Musa sai ya nemi cewa wannan almajirinsa wato ya kawo abincin rana. Atina gada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Almajirinsa da ya diba sai ya ga babu kifi, ya bace babu shi daga cikin a cikin wannan zakuri. Sai ya ce a ra'aita iza awaina ila sakhra fa inni nasitul hut wama ansanihu illa shaytanu an azkura wattaba'a sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nab fartadda ala atharihima qasasa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. A lokacin nan suka dawo baya suna bibiyar sawunsu, sauwar da suke sai suka same shi a nan inda Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa nan za su haɗu da shi. Da aka zo, annabi Musa alaihi salam ya yi masa sallama, ya maida masa sallama. Annabi Musa sai ya ce masa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida, ya ce yanzu ko ka bani damar wato nabika a bisa ka sanar da ni wato shirya daga cikin abin da ban sani ba. A lokacin nan Khadir sai ya ce masa innaka lan tastati amaiya sabra, yace kai Musa ba yanda za a yi ka iya daukan hakurin tafiya tare da ni. To wannan a wannan kissa har aka kai lokacin da ya aikata wasu abubuwa kamar yanda bayani zai zo nan gaba. To a nan sai suka fake da cewa a nan kaga Khadir ai waliyi ne kuma ya fita daga cikin shari'a ta annabi Musa, domin ya yi kisan kai, ya kashe wata rai, ya sara alluna na jirgin ruwa, sannan ya tada wata katanga. Suka ce a nan wannan na nuna cewa ya saba da shari'ar annabi Musa, kenan a nan ya zamanto kai tsaye yake saduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayya buƙatar wani abu a wajen wani annabi kenan. Don haka kenan suka ce a nan in waliyi ya kai wata martaba wato ta sanin Allah, to yakan iya yin tawaye ya fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya cika ransa ba babbaka, babu halaka, babu haram a kai shi, ba maganar dokoki na ibada. Iya abinda suka dauka cewa waɗannan dokoki na ibada wato na gama gari ne, domin suka ce shi manzo ana aiko shi ne zuwa gama garin jama'a, su kuma keɓantattu ne. An gane ko? Keɓantattu ne zuwa ga Ubangiji. Don haka wannan kuma daga cikin sufaye ne ake samun su, gulatus sufiya, waɗanda suka zurfafa, suka wuce makaɗi da rawa a cikin sufanci, su suke kai wannan martaba su yi tawaye game da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka in ka koma da tattafansu za ka samu cewa ai ga wali kaza ya sha wai giya a gaban jama'a, wai kuku ne kuke ganin giya, amma shi ba giya bace, shi ba haram bane ba. Ya zo a gaban jama'a yana saduwa da dabba, ya yi zina, ya yi ta abin da ya ga dama, duk wata tabarga za yi, baya sallah, baya halartar juma'a, baya komai, duk inda ba sai ya karye inda ba gaba. Wai shi ya kai wata martaba ya sadu zuwa ga Ubangiji, wannan dokoki na gama garin bayi ne. Don haka za ka ji suna faɗa cewa wai innana na'khudhu ilmana anillahi mubashara, wai mu muna karɓar ilimin mu kai tsaye daga Ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da wani tsani ba. Wa antum ta'khudhuna ilmakum anil amwat, kuka kuna karɓar ilimin ku daga matacci. An gane ko? Mayyitun am mayyitin, suna nihi wai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wane daga wane har akai kan sahabi, har akai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wai su kai tsaye suke karɓar ilimin su daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, don haka babu halak akan su, babu haram. to shine anan abinda suka fake da shi game da shi wannan kissa ta Khidr alaihi salam, anan ne ma aka dan samu sabani wajen magabata game da cewa wai shi shin Khidr alaihi salam annabi ne ko kuma waliyi ne, shin annabi ne ko kuma waliyi ne daga cikin waliyan Allah. A nan kusan maganganun uku ke akwai, wasu suka ce shi Khidr alaihi salam annabi ne daga cikin annabawan Allah, wannan kuma ita ce fada ta jumhurin malamai. Wasu suka ce wato waliyi ne daga cikin waliyan Allah, amma wanda suka ce waliyi ne babu daidai da dalili daya wanda zai iya zame musu hujja. Wasu suka ce bal mala'ika ne, wanda suka ce mala'ika ne su ma ba su da wani dalili da yake tabbatar da cewa mala'ika ne. Jumhurin malamai sun kafa hujja, dalilai sun wuce a lissafa akan tabbatar da cewa annabi ne daga cikin annabawan Allah. Dalili na farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Ubangiji ta'ala ya ce Musa da almajirinsa sun samu wani bawa namu daga cikin bayinmu, atainahu rahmatan min indina, wannan bawa Ubangiji ta'ala ya ce mun bashi wata rahama ta musamman daga wajenmu. Malaman tafsiri abinda suka tabbatar me ake nihi da rahama a nan ita ce annabta, kamar yadda Ubangiji ta'ala a can cikin suratul Zukhruf lokacin da kafiran Makka suke kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suke kalubalantar annabtar shi da manzancinsa, suke cewa laula nuzila hadhal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, wani zai hana wannan alqur'ani a saukar da shi wato ga wani mutum mai daraja daga cikin alqaryun nan guda biyu, din ma dan Makka ko dan Taif. Ubangiji ta'ala sai ya maida musu martani ya ce ahum yaksimuna rahmatar rabbik, shin su suke kasa rahama ta Ubangijinka su bada ta ga wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama. Me Allah yake nihi da rahama a nan shine annabta, don haka a nan da ya ce atainahu rahmatan min indina, mun bashi wata rahama ta musamman daga wajenmu ita ce annabta. Wannan dalili na farko. Dalili na biyu, Khidr alaihi salam wato duk abin da ya aikata na farko da suna tafiya da annabi Musa sun zo gabar teku, sai suka samu wani jirgin ruwa sai aka dauke su ba tare da lada ba, aka ce kudin su ma su bari. An zo tsakiyar teku, Khidr alaihi salam sai ya dauki gatari sai ya ringa sare addinin jirgi ba tokin da suke ciki. Annabi Musa sai kashin hakuri sai ya ce akhraqta hali tugrika ahlaha laqad ji'ta shay'an imra, yanzu ka sare allinan jirgi domin ka dirmi yadda jama'a waɗanda suke kan jirgin. Yace kai, yace lalle ka zo da wani al'amari wanda yake mai girma, al'amari wanda yake abin ki. Annabi wannan Khidr alaihi salam, Annabi Khidr alaihi salam sai ya ce masa daman na faɗa maka cewa baka iya tafiya tare da ni. Sai Annabi Musa sai ya ce masa la tu'akhizni bima nasit wa la turhikni min amri usra, yace kada ka kama ni da laifi game da abin da na manta, mantawa ne nayi wato nayi kashin hakuri har na tambaye ka akan hikima me yasa ka sare wannan alluna. Sannan aka yi gaba, da aka yi gaba sai suka, lokacin da aka sauka daga cikin jirgi suna tafiya hallo, sai suka tarar da wani yaro, yaron bai balaga ba, me za a yi? Khidr alaihi salam sai ya kama kan yaro sai ya murde ya kashe shi. Annabi Musa sai ya ce a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra, yace yanzu ka kashe rai ba tare da ta kashe rai ba, yace kai lalle ka zo da wani al'amari wanda yake abin ki. Ya sake maimaita masa yace daman ba na faɗa maka ba cewa baka iya tafiya da ni, sai ya ce to in sa'altuka an shay'in ba'da ha fala tusahibni, nan gaba in har na sake maka wata tambaya akan wani abu da ka aikata to kada ka abuce ni, daga nan mu raba hanya. sannan kuma sai suka je wata alƙarya suka nemi cewa a karbi baƙuncin su a sauke su a ba su masauki a ba su abinci sai ɗan alƙarya suka ke karbar baƙuncin annabi Musa da Khadir alaihi salam fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqaba fa aqama qala law shi'ta lattakasta alaihi ajra da suka shiga alƙaryar da aka ki karbar baƙuncin su Khadir alaihi salam sai ga wata doguwar katanga tana nihin faduwa me za a yi sai yayi kokarin meke wannan katanga ya kwaba laka ma'ana ya tada wannan katanga ya daidaita ta annabi Musa sai ya ce masa laushi talatta kasta alaihi ajra ya ce inda ka so ya ce ai da ka ce su biya ka saboda ba su karbi baƙuncin mu ba ai ya kamata su biya mu ladan aikin da kuka yi Khadir sai ya ce masa haza firaku baini wa baini ya ce wannan ya ce shi ne rabuwa tsakanina da kai daga nan ba maganar mu ba amma sabonar bi uka bi ta awili malam tastaɗi alaihi sabra ya ce da sannu zan baka labari dangane da abinda wato ka kasa ɗaukan haƙuri a kan shi shi ne sai ya ce masa amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba ya ce sannu dai wannan jirgi da na sare allunan shi jirgi ne na wasu talakawa mabukata da shi suke neman abinci an gane ko ya'maluna fil bahri da shi suke wato suhuri a cikin teku ma'ana suke daukar mutane suna samun abin da za su ci su biya bukatunsu dan haka sai yake cewa nayi nihin na aibanta wannan jirgi sanadiyar a gaba akwai wani shugaba wani sarki wanda yake azzalimi wanda duk lokacin da yaga jirgi mai kyau sai ya karbe shi kawai kwace sai ya amshe shi ya zama nashi to amma idan yaga jirgi ne wanda yake da aibi do an sare allana me zai yi da shi kenan sai ya bar su su nemi abincin su an gane ko yanzu anan sanin cewa nan gaba akwai wani shugaba wanda yake karbe wannan wannan ilimi ne na gaibi ilimi na gaibi kuwa ba a sanin shi dole sai ta hanyar wahayi sannan sai ya ce masa kuma wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma dughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma yace sanin dai wannan yaro da na murde wuyan na gama da shi yace mahaifansa mu'minai ne dan haka mun ji tsoran in wannan yaro ya kai lokacin balaga ya balaga kaunar da uwayen shi suke masa za su karkata su ne kauya zuwa gare shi shi kuma tuntuna Allah ya riga ya hukunta kafiri ne kenan sai ya karkatar da su su kafirta dan haka yace mun yi nihi muna son ubangiji ta'ala ya canza musu wani da wanda yake mafi kusaci ga tausayi wanda yake zai yi biyayya zuwa ga ubangijin sa shin anan kasancewar sanin cewa wani an hukunta cewa kafiri ne in ya girmama kafiri ne zai mutu akan kafirci ta hanyar wahayi ake sanin shi ko ba ta hanyar wahayi ba dole sai ta hanyar wahayi wahayi kuwa ake ma annabawan Allah sannan sai yake cewa wa ammad jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik sai yake cewa sanin dai wannan katanga da kaga na ta da na mike ta wato katanga ce ta wasu yara marayu wanda karkashin wannan katanga akwai taska ta dukiya wanda mahaifinsu ya boye musu an gane ko kuma mahaifin nasu ya zaman tuma nagarci ne kenan in katangar nan ta sake ta fadi wannan dukiya da take karkashin katangar za ta bayyana in ta bayyana ko za a yi waso santa dan haka ubangiji ta'ala yayi nihin cewa su kai matukar karfin su ma'ana su kai lokacin balaga su shiga hankalin su domin su fito da dukiyar su wanda mahaifinsu ya ajiye musu a sanadiyar salaha nagarta ta mahaifansu ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye dukiyar su ya kiyaye su kaga sanin cewa a cikin karkashin kasa akwai wani abu wanda yake na taska ta arziki dole sai ta hanyar wahayi sai kuma in wata na'ura ce za a sanya aleka ita ma wannan sababi ne amma haka kawai kace a tuna nan akwai wani abu wannan to in ma kai ka zo ka binne ko kuma wanda ya binne abin shi ya baka labari ko kuma wata na'ura aka sanya aka leka amma sanin wannan sani ilimi ne wanda yake na gaibi to dan haka a karshe sai ya ce wa ma fa'altuhu an amri yace duk wannan abu da na aikata yace ban aikata shi bane ba a radin kaina ma'ana al'amari na da radin kaina wa ma fa'altuhu an amri to tunda anan ya wanke kansa yace bai aikata wannan game da lamarin sa ma'ana radin kansa kenan me yasa ya aikata waɗannan abubuwa wahayi ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala wahayi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa dan haka wannan kenan dalili na biyu daga cikin dalilan da ke tabbatar da wato annabtar shi da manzancin sa annabtar shi abinda muke nihi annabtar shi sannan dalili na uku malamai suke cewa in har kasancewar shi Kadir ba annabi bane ba to yaya za a yi annabin Allah wanda yake ma'asumi sannan ya bi shi in har kasancewar shi ba annabi bane yaya za a yi annabin Allah wanda yake masu wanda Allah ya bashi tsaro da kariya dangane da fadawa cikin kuskure yaya za a yi annabin Musa ya raka shi yana kallo ya zo ya kashe rai ya zo ya tada wata katanga alhali an ki karbar baguncin su ya zo ya sare alluna na jirgi ya bujuro da mutane zuwa ga halaka yaya za a yi annabin Allah ya bi shi a matsayin haka sannan dalili na uku malamai suka ce rashin yin furuci game da annabtar Khadir alaihi salam wato zai bude wata babbar kofa ta banna shine wasu za su ringa da'awar ilimin gaibu an gane ku su ringa da'awar ilimin gaibu su ce ai waliyai ne sun san gaibu kamar yadda ga Khadir ba annabi bane waliyi ne amma ya san gaibu to dan haka malamai suka ce abu na farko wanda za a kunce wato daga cikin igiya wadda take ta kafirci ma'ana ta zandaka me ake cewa zandaka shine arnanci kenan mutumin da yaga gaskiya ya take yake suka ce sai an tabbatar da yayi kudirin cewa Khadir annabin Allah ne ba waliyi bane matsayin shi ya wuce waliyi kenan sai ya tabbatar da haka domin kasancewar su a aqidar su misali sufiya su waliyi fa yafi annabi matsayin waliyi ya wuce na annabi kuma ya wuce matsayin wato ya wuce manzo me yasa domin anan sun dauki Khadir cewa wai waliyi ne gaya yafi annabi Musa annabi Musa ya zame masa almajiri ya bi shi domin ya fa'idanta daga cikin ilimin sa kuma a ƙarƙashin haka suke da'awar cewa shi waliyi ya san gaibu kamar yadda menene anan Khadir ya kashe wannan yaro ya ce domin wannan yaro an hukunta cewa kafiri ne kuma gashi anan ya tada katanga ya ce a ƙarƙashin ta akwai dukiya a sannan kuma ya sare allunan jirgi ya ce nan gaba akwai wani sarki wanda yake amshe ma jama'a jirage dukkan wani jirgi wanda yake kyakkyawa to dan haka a takaice abinda muke so mu sani magana tabbatacciya wadda babu kai kawo a kanta matsayin Khadir alaihi salam annabi ne daga cikin annabawan Allah matsayinsa ya wuce waliyi sannan matsala ta biyu kasancewar shin a raye yake ko a mace yake su waɗanda suke da awar cewa waliyi ne sai suka tafi akan cewa a raye yake an gane ku suka ce a raye yake jumhurin malamai suka ce a Khadir alaihi salam a mace yake dalilan da suke tabbatar da cewa a mace yake farko dai fadar Allah subhanahu wata'ala kullu nafsin za'ikatul maut ubangiji ta'ala ya ce dukkan wata rai wato mai dandanar mutuwa ce duk wata rai da ka sani mai dandanar mutuwa ce to shin Khadir alaihi salam rai ne ko ba rai bane ba rai ne daga cikin rayukan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta dan haka yana karkashin haka sannan kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne. Kenan dan haka wannan shine dalili na farko. Dalili na biyu, ayar da ke cikin suratul anbiya, Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum al-khalidun. Ubangiji ta'ala ya ce ba mu sanya ma ba wani dan adam wato mutuwa gabaninka. Duk wani kenan gabaninka wanda suka gabace ka, Ubangiji ta'ala ya ce babu wani wanda muka sanya masa dawwama. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, babu wani dan adam da muka sanya masa dawwama gabaninka. Sai Allah ya ce afa in mitta, shin yanzu in kai ka mutu fahumul qadidun su masu dawwama ne? To kaga anan Allah ya ce babu wani wanda yake gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya sanya masa dawwama. Kenan anan Khadir yana daga cikin matacci kamar yadda wannan aya ta tabbatar. Sannan kuma akwai hadisi a cikin sahihain wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ara'aytum laylatakum hadhihi fa innahu ila mi'ati sana la yabqa mimman huwa ala wajhi al-ardi al-yawma ahad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci an gama sallar isha, sai manzon Allah yake faɗa ga sahabbai yake cewa ku bani labarin wannan daren naku, ma'ana wannan dare naku da kuke gani. Manzon Allah ya ce daga yau zuwa shekara 100 da za ta zo nan gaba, to babu daidai da mutum dai wanda yake raye a duran ƙasa a yau, ba wanda za a shekara 100 za ta zo nan gaba a samu daidai da mutum dai yana raye. An gane ko? Ma'ana a lokacin da yake magana ya ce daga yau kenan nan zuwa gaba shekara 100 da za ta zo, manzon Allah ya ce duk wanda yake raye a yau a duran ƙasa, manzon Allah ya ce ba za a same shi ba yana raye. To kaga in har Khadir alaihi salam yana raye, to wannan dari ta zo a kan shi shima ya tafi. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Wanda wannan aya Ubangiji ta'ala na bamu labarin cewa duk wani annabi daga cikin annabawa Ubangiji ta'ala baya turo shi sai ya karbi alƙawari daga gare shi cewa in har zamanin sa ya tarda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dole zai ajiye manzancin ya zama dan rakiya. To anan malamai suka ce inda a ce Khadir alaihi salam a raye yake lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, to da ya zo ya mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya da yakin Uhud da yakin Badr da sauran yaki-yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi da du'an yi tare da shi, inda a ce yana raye. Kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya turo shi, to da an samu Khadir a sahun gaba. Domin akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ga takaddum at-taura a hannun Umar yana karantawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi ya baci, sai yake cewa a mutahawwikuna ya Umar, yanzu ya Umar yake cewa fada-fada za ku ringa yi dan dimuwa da yayi-mayayi. Manzo Allah yake ce masa wallazi nafsi biyadihi, yace na rantsi da Ubangijin da mallakar rayuwata ke hannunsa, yace la wannan Musa hayyan, da a ce annabi Musa yana raye a yau, manzo Allah yace ma wasi'ahu illa tibai, ba yanda za a yi dole yazo ya bi ne. Inda a ce yau annabi Musa yana raye, manzo Allah yace dole zai zama dan rakiya. Kaga inda Khadir alaihi salam yana raye, to da ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mubaya'a ya shiga sahun gaba akan dukkan yaƙe-yaƙen da ake. Dan haka Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa ya zana kusan fuska 10 waɗanda suke tabbatar da cewa Khadir alaihi salam wato a raye yake, mana a mace yake. An gane ko? Maganar cewa a raye yake san ma bata mata su ba, don haka duk waɗanda suke cewa a raye suke ba su da wani dalili kawai illa hikayoyi waɗanda suke na ƙarya sai a ce ai waliyi wani ya haɗu da Khadir a lokaci kaza wani ma wai ya gamu da Khadir a lokaci kaza ba kowa bane suka haɗu da shi face shaydani shin Khadir wata alama gare shi a fuskar shi wanda ake gane shi an ganci cewa shine dan haka suke da wata hikaya ta ƙarya cewa wai a duk lokacin haji wai suna haɗuwa da shi da Ilyas alayhi salam shi ma Ilyas wai yana raye shi yana yawo a cikin doron ƙasa shi kuma Khadir wai a cikin ruwa yake yawo wai sukan haɗu sai kowa ya ma kowa aski in an gama aikin haji har da wata addu'a su da suke bismillahi ma sha Allahu la yasuqul khaira illa Allahu ma sha Allahu la yasriqu su'a illa Allahu ma sha Allahu har zuwa karshen addu'ar wannan kwata-kwata hadisin ƙarya ne kirkira shi ne aka yi don haka dai a takaice abinda muke so mu sani a nan Khadir alayhi salam annabin Allah ne matsayin shi ya wuce matsayin waliyi sannan kasancewar a nan shi ba ta waye ba game da shari'ar annabi Musa domin annabi Musa ba a aiko shi ba izuwa Khadir annabi Musa an aiko shi ne izuwa banu Isra'ila kawai don haka kuma shi Khadir Allah ya sanar da shi wani ilimi wanda shi annabi Musa bai san da shi ba don haka abinda yake kara tabbatar da haka lokacin da suka za su rabu sai wani tsuntsu ya zo ya sauka sai ya tsotsi ruwa a cikin teku Khadir sai ya ce ma annabi Musa shin ka san abinda wannan tsuntsu yake faɗa sai ya ce masa a'a ya ce wannan tsuntsu abinda yake faɗa cewa ilimi na gaba ɗaya da naka in an dangana zuwa ga ilimin Allah bai zamanto ba face gwalgwadon abinda wannan tsuntsu ya tsotsa daga cikin teku wannan teku gaba ɗaya ita ce ilimin Allah abinda tsuntsu ya tsotsa shi kaɗai ne ilimi na da naka kaga kasancewar sanin magana ta tsuntsaye wannan wata mu'jiza ce da Allah yake ba annabawansa kamar yadda Allah ya sanar da annabi Dawud alaihi salam ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli shay an gane ko Allah ya sanar da annabi Sulaiman alaihi salam wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr yace ya ku jama'a an sanar da mu wato maganar tsuntsaye kenan dan haka kuma a karkashin wannan ne suke fakewa cewa akwai wani ilimi na zahiri akwai ilimi wanda yake na batini maganar cewa akwai wani ilimi na batini hanya ce wadda take ta kafirci na juya ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a basu wata ma'ana ta daban dan haka babu wani ilimi face wannan ilimi da Allah ya karantar da bayansa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne dalilai kuma za a yi amfani akan abin da yake wannan kinsu sai an samu dalilin da ya bada damar a yi musu tawili sannan a yi amma maganar cewa akwai wani ilimi na badini wannan duka hanya ce wadda take tabbata to dan haka dai a nan kenan mun gane cewa duk wanda yayi da'awar cewa zai iya fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaba garin bayi ce duk wanda ya kai wata martaba ta walitaka ya sadu ga ubangiji subhanahu wataala to wannan yana iya yin tawaye ya bar shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya tafi akan haka wato ya kafirta sannan waɗanda suke biyo baya akan haka waɗanda suke ganin cewa wanda ake kiran su ilmaniyun me ake kira da ilmaniyun kamar irin wannan mahukunta namu na zamani su ilmaniyun a iya abinda suke gani cewa haraka ta ƙasa daban haraka ta addini daban an gane ko shine suke cewa addinu lillahi wal wa'nu lil jami ma'ana haraka ta ƙasa daban addini daban shi addini a masallaci aka san shi aje a yi sallah a karanta alqur'ani a masallaci amma abin da ya shafi haraka ta ƙasa a bar mutane su tsara dokokin su abin da ya dace musu to dan haka duk wanda ya tafi akan haka ya bambanta daula da addini wanda ita ce babbar aqida da suke dasawa a yau haraka ta ƙasa daban haraka ta addini daban to duk wanda ya tafi akan haka to ya tafi akan cewa ana iya ma shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita ana iya mata tawaye dan haka sai kaje an ce harka ta addini daban harka ta siyasa daban to menene matsayin mu in musulunci zaka yi kai musulunci in kuma kafirci zaka yi kai kafirci in siyasar za a yi a zo a yi siyasa ta addini a tsara ta kamar yadda addini ya tsara ta yadda ake zaben shugaba da dukkan wasu abubuwa na dokoki na ƙasa da duk abubuwan da Allah ya shar'anta mana domin matsayin musulmi muke amma dan haka ilmaniya ce a ce addini daban harka ta ƙasa daban cewa wannan ba harkar Allah bace ba to in ba harkar Allah bace ba to kar ka kira daga ran nan ka tube ma kanka sunan musulmi ka koma in kafirci zaka yi kai kafirci amma in musulunci zaka yi kai musulunci shi musulunci dukkan abin da ka sani bangaren abin da ya shafi aqida da ibada da mu'amala a matsayin mu na musulmi dole ya zamanto ko ina musuko addinin mu kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi kafa an gane ko irin waɗannan maganganu zaka ringa jin su a bakin wasu daga cikin jama'a ta musulmi saboda jahilci harka ta ƙasa daban harka ta addini daban a tsara ma jama'a dokokin ƙasa da yadda za su tafi to duk wanda yake da wannan aqida shi ma ya kafirta me yasa saboda ya tafi akan cewa akan iya yin tawaye game da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin nau'in yin tawaye game da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma matsayin shi bai kai haddi na kafirci ba wato shine farar da wani abu a cikin addini mutum ya kirkira wani abu wanda yake na bid'a ko kuma wani abu na bid'a mutum ya zo ya ringa aiki da shi to wannan shi ma wani nau'i ne na yin tawaye game da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk lokacin da za a kirkira wani abu a zo da shi da sunan addini wannan kamar ana fadar cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi bai wadaci jama'a ba dole kenan addini yana buƙatar a ƙara masa wani abu kamar ana da awar cewa alqur'ani ya rage wani abu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tauye wani abu wanda ba su zo da shi ba dole a zo da wani sabon abu a rike shi a matsayin ibada domin a kusaci ubangiji subhanahu wataala sai dai irin wannan bai kai haddi ba wanda yake na kafirci to dan haka a takaice wannan al'amari na tara iya abinda ma da yake tabbatar mana duk wanda yake da kudirin cewa zai iya yin tawaye game da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke ganin cewa Khidir alaihi salam ya fita daga cikin shari'a ta annabi Musa to malam yace wannan ya kafirta saboda shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ce wanda Allah ya turo shi da ita ga maduniya dole ka bauta ma Allah har zuwa mutuwarka babu wani lokaci da zaka kai cewa wai ibada ta sauka daga gare ka sai dai mutuwa kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta cin maka dan haka al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa yake cewa ubangiji ta'ala bai sanya ma babawa wani fage wanda in ya kai shi ya kai gaya game da ibada yace sai dai mutuwa al-yaqin abinda ake nufi shine mutuwa nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك